Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Ibrahim Almasi Garba da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau ranar Juma'a 31 ga watan Maris na shekarar 2023. A cikin shirin za ku ji cewa babban hafsan hafsoshin sojin Najeriya ya kai rundunar haɗin gwiwa ta operation haɗin kai ziyara domin zaburar da su ga aikin samar da zaman lafiya. Haka kuma za ku ji cewa manoma daga al'ummomi 38 a arewacin ƙasar Ghana za su ci moriyar wani shirin gwamnati na samar da maratsun ruwa domin noman rani. Sai kuma shirin yanayi da muhalli wanda Aisha Ma'az ta shirya kuma za ta gabatar. Albarkacin wannan wata na Ramadan mai ɗimbin albarka. Za mu ji tasirin sa daga bakin matasa, amma yanzu sai a gyara zama don sauraron kashi na farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shan hatsi lafiya ga labaran. A wata shari'a irinta ta farko, masu taya alkali yanke hukunci a birnin New York na Amurka sun kada ƙuri'ar tuhumar tsohon shugaban Amurka Donald Trump kan wasu zarge-zarge masu nasaba da biyan kuɗi ga wata tauraruwar fim ɗin batsa mai suna Stormy Daniels a lokacin yakin neman zaben shekara ta 2016, bisa ga rahotannin kafafen yada labaran Amurka da dama na jiya Alhamis. Wannan tuhuma, wadda tun dama ake kyautata zaton za a yi, an yi ta ne a daidai lokacin da Trump ke kokarin sake zama shugaban Amurka bayan da ya kasa yin nasara a yunkurinsa na sake zama shugaba a shekara ta 2020, wanda a yanzu hakan ya sa ya zama tsohon shugaban Amurka na farko kuma ɗan takara na farko a tarihi da aka taɓa tuhuma. Ba a fayyace abubuwan da ake tuhumar Trump a kai ba, saboda har yanzu tuhumar na sakaye. To amma tuhumar tana da asali da binciken da alkalin gundumar Manhattan ke yi game da biyan dala 130,000 da lauyan Trump na lokacin Michael Cohen ya yi ga Daniels a matsayin toshiyar baki saboda tarawar da ake zargin Trump ya yi da ita. Shugaba Trump ya mai da martani da cewa ɗan da makaras sun yi ta ƙarya, sun yi ta cuta da tafka magudi duk a yunkurinsu na ganin bayan Trump ido rufe. To amma yanzu sun yi wani abu na fitar hankali, wato tuhumar mutumin da bai da laifi ko matsala zaratin a wani yunkuri na jirkita alkiblar zaɓe mai zuwa. Majalisar Dokokin Turkiyya jiya Alhamis ta amince da niyyar ƙasar Finland ta shiga ƙungiyar NATO bayan da ta kawar da shinge na ƙarshe a fafutukar ƙasar ta Nordic ta shiga haɗakar sojin ƙasashen yammacin duniya. Wannan matakin zai sa NATO ta kasance mai ƙarfi kuma mara fuskantar barazana, abinda sakatare janar na NATO Jens Stoltenberg ya rubuta kenan a kafar Twitter bayan kada ƙuri'ar ta Turkiyya. Finland da makwabciyarta Sweden kowace ta yi watsi da matsayinta na 'yar ba ruwana, wanda ta shafe shekaru gwamnati a kai bayan da ta buƙaci, wato ƙasashen suka buƙaci shiga ƙungiyar ganin yadda Rasha ta mamaye Ukraine. Turkiyya ta ɗan taka birki ma Finland da Sweden a wannan yunkuri nasu, bayan da ta bayyana fargabar cewa ƙasashen biyu na da alaƙa da wasu ƙungiyoyin da Turkiyya ke ɗauka a matsayin 'yan ta'adda. Wata ƙungiyar masu faɗa a ji a Silicon Valley da kuma faɗaɗɗiyar al'ummar ƙwararru a fannin fasahar lataroni sun fitar da wata wasiƙa a wannan satin, inda suke kiran da a dakatar da fasahar nan ta shirin ƙirƙiro na'urori masu manhajar tunani ko powerful artificial intelligence a Turance, waɗanda a cewarsu suna iya wato wata illa da ba ma wanda zai iya fasaltawa. Cibiyar da ta rubuta wasiƙar mai suna Future of Life Institute ko cibiyar nazarin makomar rayuwa ta ce na'urori masu matuƙar tunani da aka ƙirƙiro na baya-bayan nan a kamfanoni irin su OpenAI, IBM da Google na nuna cewa kamfanonin sun shiga wata irin gasa ta ci gaba da kirkiro na'urorin lataroni masu matukar tunani, irin waɗanda babu wani ɗan adam hatta cikin waɗanda suka kirkiro ɗin da zai iya fahimta hasashe a kansu ko kuma iya shawo kansu. Waɗanda suka rattaba hannu kan wasiƙar da suka haɗa da attajirin nan mamallakin kamfanin motocin lataroni na Tesla da kamfanin sama jannatin SpaceX wato Elon Musk da ɗaya daga cikin waɗanda suka ƙirƙiro wayan hannu ta Apple Steve Wozniak sun yi kiran da a dakata na tsawon watanni 6.
An jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya, amma kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda babban hafsan hafsoshin sojan ƙasar Brigadier General Lucky Irabo ya kai wa rundunar haɗin gwiwa ta Operation haɗin kai ziyarar Zabar Zum da wato da zuma zabar da su ga aikin da suka sa a gaba. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Daudabi.
Iso babban hafsan hafsoshin sojojin Najeriya Babariki mai malari da ke garin Maiduguri kenan, danganewa idanunsa irin yadda harkokin sojojin Najeriya ke gudana, musamman ma a wannan shiya na arewa maso gabacin Najeriya, da kuma mika gaisuwarsa da shugaban kasar Najeriya yawa sojojin kasar. Babban hafsan hafsoshin sojojin Najeriya Brigadier General Lucky Irabo ya shaida mai labari cewa ya zo garin Maiduguri don karfafa ma sojojinsa gwiwa game da irin namijin kokarin da suke yi, musamman ma a wannan shiya da ke arewa maso gabacin Najeriya wajen yaki da ayan isuwa da yan Boko Haram.
The reports of your operational engagements speak to the fact that huge progress is being made here in Operation Haɗin Kai.
Yace na samu rahoton yadda kuke gudanar da ayyukanku, kuma akwai ci gaba a wannan runduna na Operation Haɗin Kai. Yace ba za a samu irin wannan nasarori ba, amma da kishin ƙasa da kuka nuna ba.
And I'm glad that what you have been taught, the training that you've been given, is being executed right here in the theater.
Yace ina mai farin cikin ganin cewa kuna amfani da abubuwan da aka koya muku da kuma irin horon da aka samar muku a nan theater.
The commander in chief is happy with you and he has asked me to relate to you.
Yace kuma shugaban kasa yana farin ciki da ku, kuma ya umurce ni in ga yabu ku cewa ku ci gaba da wannan namijin kokari kamar da kuke kokari a wannan shiya na arewa maso gabacin Najeriya.
I know that your commanders are putting final touches your personal plans, which they have also made known to you, which we believe should see the end of everything that has to do with the vestiges of Boko Haram ISWAP here in the Northeast.
Yace na san cewa komandoji ku suna kokarin fadakarwa ku game da tsare-tsaren su wanda zai kawo ƙarshen yayin gunkiyar Boko Haram ko kuma ISWAP a wannan shiya da ke arewa maso gabacin Najeriya.
You must ensure that all the criminals, wherever they are hiding, you go to smoke them out from those foxes, and I know that you will do that.
Brigadier General Irabo ya kara da cewa dole ku tabbatar cewa dukkan waɗannan ƴan ta'adda an zakulo su a dukkanin makoyan su, kuma na san za ku yi haka. Bagaren kuma babban hafsan hafsoshin sojojin Najeriya ya shiga asibitin Malarin nan ganawa da sojojin da suka samu raunuka daban-daban. Haruna Daudabi, murya Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Daudabi, haɗin zai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Ibrahim ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya.
To, Sarfilu, a China mutum na biyu a matsayi ya faɗi jiya Alhamis cewa tattalin arzikin ƙasar ya daɗa murmurewa a watan Maris, yana mai ƙoƙarin bayar da tabbaci ga kamfanonin ƙasashen waje cewa ƙasar ta dukufa wajen buɗe ƙofofinta ga duniya. Premier Li Kui ya yi jawabi ga 'yan kasuwar ƙasa da ƙasa da 'yan siyasa yayin da gwamnatinsa ke ƙoƙarin sake ƙarfafa gwiwar 'yan kasuwa da masu sayayya bayan da kwatsam aka kawo ƙarshen amfani da matakan daƙile yaduwar corona a watan Disamba, matakan da kafin nan suka killace ƙasar China. A ƙarshe, hare-haren da wasu mayaka masu samun goyon bayan Iran suka kai ma sojojin Amurka da ke Siriya har sau hudu a makon jiya, ciki har da harin da ya yi sanadin mutuwar wani ba'amurke dan kwangila, sun raunata kwakwalwar wasu sojojin kuma. A cewar sakataren yaɗa labarai na headquarters tsaron Amurka ta Pentagon, Brigadier General Pat Ryder, ga manema labarai jiya Alhamis. A hari na farko, wanda aka kai kan wani sansanin soji da ke daura da hasaka, wani jirgin kundumbalar Iran mara matuki ya kashe wani ɗan kwangilar sojin Amurka, ya raunata sojojin Amurka 5 da wani ɗan kwangilar kuma. Sannan ya yi illa ga kwakwalwar wasu sojojin Amurka 4 a cewar rundunar sojin Amurka. Wata majiyar sojin Amurka wadda ta yi ma muryar Amurka bayani bisa sharaɗin sakayata, ta ce wannan abin ya tabbata kuma ana kan ƙoƙarin ganin an kawar da faruwar hakan nan gaba, kuma an yi amfani ne da jirgin saman Amurka wato Iran mara matuki kirar Kasef 1.
Labaran duniya kenan, aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma za mu leƙa ƙasar Ghana, inda aka samar da wani shiri da zai taimaka ƙananan manoma da madatsun ruwa don su gudanar da noman rani. Wakilinmu Ridwan Abbas na ɗauke da wannan rahoton.
Amfan ruwa wata dawwammamar barazana ce a Afirka Kudu da Hamada. Wani sabon shirin gwamnati a Ghana na gina dam da ke tattara ruwan sama da noman rani wa ungunni da ke aikin ƙananan gonaki na bukatan dandan ɗin da su kansu kan bushe lokacin rani mai ƙarfi. Yawan rani mai tsanani na hana wa manoma inganta rayuwansu. In lalle akwai kasadar hasarar kayan gona a dalilin amfan ruwa, manoma za su guje wa kashe kuɗi kan fasahohin noma da za su ƙara musu girban albarkatun noma da kuɗin shiga. Wata tawagar masu bincike na gwada wata dabara na supplementary irrigation da kuma sarrafan complementary index insurance don bunƙasa gonaki yayin da ake fama da ƙamfan ruwa. Jami'ar makamashi da albarkatun ƙasa UNER a bisa ƙawance da Savannah Agricultural Research Institute SARI ke jagoran shirin, Professor John Kowenu na UNER, ya ce dabarar za ta iya buɗe ƙofar zubar jari da zai taimaka wa amfani na aikin noman rani da kuma inganta aikin gona na lokaci mai tsawo tare da jajircewar yankunan karkara. Ya ce taken shirin shi ne auna yadda haɗewar zai yi tasiri wa index insurance, sai kuma mahimmancin ƙarin ilimi da yin amfani da supplementary irrigation wato ƙarin noman rani kenan a zaɓaɓɓun ungunni.
We are just at the somewhat midpoint of providing intervention for the farm.
Mun kai wani matsayi inda za mu yi tsakani mu agaza wa gonaki. Kan mu yi wannan tsakani akwai buƙatar waye kai dangane da shirye-shirye da aka yi wa gonaki ɗin. Mun amshi waɗannan gonaki a matsayin waɗanda za mu yi wannan aiki a cikinsu, kuma mun yi imani a ƙarshen nazarce-nazarce za a gabatar da yabawa ko shawara ga gwamnati da sauran ƙungiyoyi su bayar da abubuwa na yin tsakani ɗin yadda za a samu maganin matsalolin loli din da manomi ke fuskanta. Wani babban mai binciken kimiyya na SARI, Dr. Prince Maxwell Ajidi, ya ce shirin na ta'allaka ne akan shirin gwamnati na ƙauye ɗaya dam ɗaya don gwada dabarar haɗa index insurance da aikin noman rani yadda za a bunƙasa sarrafa da kuma jajircewa. Baban Tasalla malami ne na aikin gona, ya tofa albarkacin bakinsa.
Inda ka duba babu wani abu akan ƙasa na duniya da bai amfani da ruwa. Kuma yawancin Ghana wuri manoman ga muke samu abinci mu ci. It's in the long run inda aikin da suke yi wato ya bata domin rashin ruwa zai kai ya affect mu. Dai bari wato food prices in Ghana ya tashi har mutane ba su iya su sai. Isa yana da amfani sosai gwamnati su iya su taimaka manoma a cikin wannan hanya ta supply irrigation facilities.
ga kuma abin da wani manomin ke faɗi game da wannan shiri.
Abubakar Salif daga Arewa. Gaskiya shirin da aka ce za a kawo wannan wallahi zai taimaka mana. Saboda kowane lokaci za mu yi aiki ba sai dama ne ya zo ba. Kasar ma zai ke amfani mu saboda mai kullum muna noma kuma kullum kuma muna samun abinci. Kowa zai samu amfani. Kan abin da za a kawo isa ne za a kawo wallahi mu zan fi jin daɗi saboda zai taimaka mana.
USAID ce ta ɗauki nauyin gudanar da shirin na dabarar ciyar da gobe. Cibiyar cigaban ƙasa da ƙasa da ƙarin daraja ta yi manejin duk kafafen aiki. Radwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To a gaida Radwan Abbas kafin mu kai ga shirin mu na gaba ga wannan saƙon.
Uwar gida ko kin ji wannan albishir?
Ya fata kika jima kina nema ta samu.
Sashen Hausa na muryar Amurka ya fara kawo muku shiri na musamman da mata zalla.
Shirin zai rika haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa a ci gaban al'umma. Kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba.
Shirin zai rika zuwa muku kowace ranar Lahadi da karfe 9:30 na dare agogon Najeriya. Ke ma kina iya shiga wannan shirin domin bada gudunmawa ga ci gaban harkokin mata.
Kada ki yarda a baki labari ko kuma ki zama ƴar kallo.
Muryar Amurka, duniya a tafin hannunka.
To wannan haka yake. Kafin mu kai ga shirin mu na gaba a shakata da wannan faifan.
Ya raba namun takaka. Ya raba namun takaka. Kai maza ku bare na mata. Kai maza ku bare na mata. Mata iyayen mu ne su. Mata iyayen mu ne su. So son ka koye mu mata. 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 So son ka tishe mu mata. So son ka shashe mu mata. Almoka jirma, agai da mata, agai da mata. Ya raba namun takaka, kai maza abare na mata. Ya raba namun takaka, kai maza ku bare he da mata. Mata iyayen mu ne su, mata iyayen mu ne su. Su sun kashe mu mata. Soro abun samun lada ya raba namun takaka ya raba namun takaka wai maza ku bari.
Shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a kodayaushe kuke so za ku iya shafukan mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu haka a nan birnin Washington DC agogon mu na cewa karfe 3:18 na dare. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a ne albarka mai sauraro. Mabarka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Yayin da ake ci gaba da gudanar da azumin watan Ramadana, wasu daga sassan nahiyar Afirka suna fama da matsanancin zafi wanda masana sukan ce yakan iya haifar da wani yanayi na rashin lafiya idan ba a kula ba. Dalilin da yasa muka tuntubi Dr. Umar Khairau, babban ma'aikaci a ma'aikatar yanayi ta jihar Kaduna kuma masani akan harkar yanayi, kuma ga abin da ya shaida mun.
daga cikin yanayi na dumama akwai wani nau'i na cuta wanda Bature kan kira heat stroke musamman a lokacin azumi wannan irin cuta an fi samun sa kaman kasashen Arab da kuma wurare wanda suke can wajen kusa da Sahara kaman su Maiduguri din da Yola da Sokoto da Niger da shauran wasu kasashe dai dake dan wannan wuri to akwai wani yanayi ne na cutar lafiyar jiki wanda kan sa tsananin zafin jiki kuma shi din yakan haifar da wannan cuta wato wannan heat stroke yanayi ne wanda tsananin wannan zafi ne yakan haifar da shi koko mutun ya fita ya yawo cikin tsananin zafi mafi yawanci za a ga cewa jikin dan adam yakan kasa iya riki ainihin adadin zafin yayi yawa har to the extent cewa zai iya haifar da wani cuta wani lokaci za a samu temperature a jikin dan adam yana kai kaman degree 40 ko sama da haka saboda haka abinda mai azumi zai kasance kullun ya kula da shi shine a bi a hankali a kula kada mutun ya je yana yawo cikin wannan yanayi na zafi musamman ana tsananin zafin mutun ya kokari a yi nesa da duk inda zai haifar da zafi saboda yana safa a rasa ruwan jiki ne
Anasa bangaren kuma Dr. Murtala Muhammad Uba na Jami'ar Bayero dake Kano a Najeriya yayi tsokaci ne a game da mahaukaciyar guguwar iskar Freddy da ta afka yankin gabashin Afirka wacce ta yi sanadiyar raba mutane da muhallansu asarar dukiyoyi da ma rayukan jama'a sama da 300
dangane da ita wannan mahaukaciyar guguwa ta Freddy tana cikin nau'o'in guguwa da ake kira da tropical cyclone nau'i ne na guguwa da ake samu a yankuna masu zafi na duniya irin wannan guguwa akan ba ta suna mabambanta dangane da inda ta faru ma'ana akan same ta daga manyan tekuna na duniya da gaba na nahiyoyi daban-daban haka wani lokaci za mu ji an ce waccan ita ce hurricane waccan ita ce tornadoes da makamantansu dukkaninsu nau'o'i ne na wannan guguwa da ake samu a yankuna masu zafi wato tropical cyclone kafin guguwa ta kasance ta shiga cikin nau'in tropical cyclone dole ta kasance sauhinta ya kai kilomita 63 a kowane awa sannan kuma sai ya kasance guguwa za ta ɗauki mafi ƙaranci tsawon awa 6 ana irin wannan mahaukaciyar guguwa sannan kuma ɗuminta ya kai 26 a ma'aunin Celsius ita wannan Freddy da aka samu tana afkuwa ne a gaɓar kudu maso gabas na Afirka musamman ƙasashen Malawi Madagascar da Mozambique irin wannan guguwa wacce take mai ƙarfi wacce take ɗauke da ruwa da tsawa kuma tana tafiya ne tana katantanwa duk lokacin da take irin wannan takan daga rafi na gini ta rusa wasu wurare sannan kuma akan samu ruwan sama ne ƙarfi sai ya zo ya haifar da ambaliyar ruwa bayan rusa gidaje da asarar rayuka da akan samu
shi kuma Sani Chika Turankawa yayi bayani ne a game da rabewar Afirka biyu daga bangaren gabashin Afirka wanda masana suke cewa ya fara aukuwa ne tun shekaru aru-aru
kamar yadda mutane ke ji cewa Afirka tana nan tana kokarin rabuwa biyu haka ne ba shakka wannan ya faru ne sanadiyar da abin da muke kira sauyin yanayi wanda da turanci ake kira climate change so wannan sauyin yanayi yau da gobe a Afirka ta gabas ya haifar da zafi mai yawan gaske wanda wannan zafin har ya kai ga shiga can karkashin kasa wanda ya kawo sanadiyar tsagewar kasar wanda aka yi daidai da ana samun ruwan sama masu karfi a wayannan wuraren wanda sai suka kara zaizaye wannan tsagawa da kasa ta yi yau da gobe sai aka samu teku ita ma a hankali sai ta fara shigowa a wuraren Kenya a Somalia so wannan wurin yau da gobe an waye gari su Kenya din suna kokarin kara matsacin cikin teku su kuma kasashen da da ba su da alaka da ruwa irin su Burundi irin su Uganda Congo Malawi da Zambia shekaru masu zuwa su ma za su waye gari suna da su ma teku kamar yadda kowace kasa take da teku da hidimomin da ake yi na yau da gobe na duniya su ba wannan kasashen za su samu kansu cikin wannan yanayi. So idan mutum ya kalli Madagascar su Red Sea, in ka kalli duniya gaba dai za ka ga canda ainihin hade take, amma saboda sauyin yanayi yau da gobe ƙasar tana tsagawa, bisa da ta tsaga ga ruwan sama na zuwa teku za ta samu hanya, sai ka ga an samu wata duniya. So ita ma wannan shekaru masu zuwa za a waye gari, insha Allah za ka ga Afirka ta gabas ta rabu gida biyu.
Sauraro duka-duka abinda za mu iya kawo muku kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe, idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu, za a ji mu da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka, Sai Solomon Abu, wanda ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.
To a gaida Aisha Mu'azu, shin menene tasirin watan azumi a wurina? Ga wata matashiya da amsa.
Sunana Nana Fatima Malam Adamu. A matsayin mu na matasa a yanzu wannan wata na alfurma, wata mai albarka, wata na neman gafara da ya kama. A kullun in Allah da dasahi, in muka gama aikin gida muka ma uwayen mu aikin gida, muna zuwa mu haɗu a makaranta. Muna yin karatun Qur'ani. A kodayaushe muna ɗaukan isfi uku. Kowa yana yi, muna ɗaukar 'yan lokuta muna yi, saboda muna neman albarkar wannan watan. Shi ne muke dagewa saboda wannan alfarmar wata, wannan garabasar da take cikin wata, muke so mu riƙa samu da mu da 'yan uwan matasa. Kuma muna addu'a duk wasu matasan da suka yi sanyi a gwiwa, ake cewa ko me, muna so su tashi, mu tashi mu kama, mu yi ta addu'a, mu yi ta roƙon Allah, mu yi ibada daidai gwargwadon ikon da Allah ya mana. Mu ma ƙasar mu addu'a, mu ma iyayenmu da suka haife mu da malumanmu, mu ma shugabanninmu, wannan bala'i da ya sabka na ƙasa Ubangiji Allah ya sanyaya mana. Allah Ubangiji ya kama da sauƙin shi. Kuma duk maraganyenmu wanda suka rasu, muna ta yi musu addu'a Ubangiji Allah ya ji kansu, Allah Ubangiji ya gafarta musu, mu ma Allah kyauta ta ƙarshenmu. Saboda wannan watan wata ne mai alfurma, wata ne da ya kamata mu kama jikinmu, mu yi ibada. Daga wannan watan ya huce. Babu wani wata wanda ya yi wannan watan albarka da alfurma a cikin shi. In kai addu'a, Allah yana amsa kai tsaye. Shi yasa muke ta ƙarfafa ƴan uwanmu matasa akan mu samu bakin rabanmu. Ba lalle bane ba in an yi azumin bana da kai, kuma a ce ni na baɗi za a yi da kai. Shi yasa nake ta kiran matasa ƴan uwana mu tashi mu dage, dan shi yasa mu ma muke irin wannan shirye-shiryen na sabkan Qur'ani da addu'o'i. Kuma mu roƙa ma ƙasar mu Ubangiji Allah ya kawo mu albarka a cikin ƙasar mu, Allah ya sanyo mana alkhairi a cikin ƙasar mu, Allah ya taimaki magabatan mu, Ubangiji Allah ya ganar da mu, mu yi musu biyayya, su ma Allah ba su ikon taimaka mana a matsayin mu na yara matasa.
To Allah ya samu amfana da wannan kira. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai amma a takaice.
To a takaicen, a wata shari'a irinta ta farko, masu ta alƙali yanke hukunci a birnin New York na Amurka sun kaɗa ƙuri'ar tuhumar tsohon shugaban Amurka Donald Trump kan wasu zarge-zarge masu nasaba da biyan kuɗi ga wata tauraruwar fim ɗin batsa mai suna Stormy Daniels a lokacin yakin neman zaben shekara ta 2016, bisa ga rahotannin kafafen yada labaran Amurka da dama jiya Alhamis. Majalisar Dokokin Turkiya jiya Alhamis ta amince da niyyar ƙasar Finland ta shiga ƙungiyar NATO, bayan da ta kawar da shinge na ƙarshe a fafutukar ƙasar ta Nordic ta shiga haɗakar sojojin ƙasashen yammacin duniya. Wata ƙungiyar masu fada a ji a Silicon Valley da kuma faɗaɗɗiyar al'ummar ƙwararru a fannin fasahar lataro ne sun fitar da wata wasiƙa a wannan satin, inda suke kiran da a dakatar da fasahar nan ta shirin ƙirƙiro na'urori masu manhajar tunani, ko powerful artificial intelligence a turance.
To masu raro a nan makakashin shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar da misalin karfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu za ku zo su daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Za ku mai da shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com har ma da shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ke na gabatarwa sai Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Sarfil Hashin Gumel da na kuma gabatar nake cewa sai Allah ya kara hada mu. Assalamu alaikum.